Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur, suna iya samun mu a shagonmu dake W60 Dutsen Ma by Mataz Road Tudun Wada Cinema Kaduna, ko kuma gidan Shehu dake Kabala Road daura da Abu Mutalib Secondary School Sabon Garin Tudun Wada Kaduna, ko number waya kamar haka 0800 328 2198, ko kuma 0700 883 6613. Ai sauraro lafiya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتم لما أملك والكاتم لما سبق ناصر لك بلك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلي أكبر مقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سلام عليك رسول الله. لا سلام عليك رسول الله. رسول الله سلام عليك رسول الله. رسول الله سلام عليك رسول الله. لا الله سلام عليك رسول الله. رسول الله سلام عليك رسول الله. رسول الله سلام عليك رسول الله. لا سلام عليك رسول الله. رسول الله سلام عليك رسول الله. الله سلام عليك رسول الله. رسول الله سلام عليك رسول الله. الله سلام عليك رسول الله. رسول الله سلام عليك رسول الله. سلام عليك رسول الله. سلام عليك رسول الله. Allah ya Allah Allah Rasul Allah ya 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 Allah ya Allah Allah لا إله إلا الله الله يا الله يا الله الله رسول الله يا الله يا الله الله رسول الله يا الله يا الله الله يا الله الله لا إله إلا 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 الله السلام عليك رسول 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 الله لا إله يا الله 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 يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله الله لا إله إلا 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 الله السلام عليك رسول الله لا إله إلا 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 الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله بل قلب إلا يكون متيما إلا الله بل قلب la ya kona motayama. Halibanga rami pina behe mo ayama. Illa la abitu bi layli timi sarana musheda. Liziri la dikada babara anwa matama. Illa la usajilu figi urkalele wajerate. Niyamun wa jawni kalmazani be marama. Illa la unazimu durra lawzi fi zigre walfe. Illa la wa asimbi walfil padri durran monazama. Illa la muhammadu milta ulputu ati sayyidi. Illa la wakatimu silkir ruzli kharmar mokadama. Illa la bigita la kullul anbiya imanalo. Bihi zina til awratu hakir wa azima. Rasul min al mawla wa adamu lam yakun. Wa yawka rasul daiman wa muazzama. Illa la la illa la la illa la illa la 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 illa la illa la illa la illa la fa nash'atuhu kaziyatul haqi wadahu. Illa la li zaka atana kasiman wa mukasima. Fa ayu jamiru li ayu muhammadin. Wa ramatu wa waraimu fa awrima. Bashiru naziru musidun wa waqasimu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La 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 illa la 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 illa la
Sayyidina Muhammad Rasulullah alayhi salam.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin.
Salati da aminci su tabbata bisa shugaban mu Annabi Muhammad.
Wa ala alihi
da alayensa
haka kadrihi
gurgudan kadarinsa da mikidarinsa
al'azimi
mai girma a wurin Allah
harful alif
wannan mushe Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yace harful alif
alqalbu
shi yace zuciya na
aba
ya ki yadda da duk abinda ba Allah ba
illa
sai dai
an ya kuna
wato abinda ya zaba so yake ya kasance
musayyama
abun bautarwa
halifa garamin
ya zama malazimcin bege
Nabi
ga Annabi Muhammadu
Muhayyama
abin dimautawa wato abin nufi shehu zuciyarsa abu biye kai ta yadda da shi bautar Allah da san Annabi dabbaruwan shi da magana kudbaniya ko fardaniya ko gausiya ko jami'iya ko menene ko duniya ko lahira ko Allah da Annabi kawai shine yace to zuciya na yake dare kowa da komai sai dai ya zama abun bautarwa kuma abun dimautawa
abitu
yace ina kwana ya zo a cikin littafin iqazul himam wato abin da yasa shi ya faɗi wannan sun ce ma ahbabta shay'an baka taba son wani abu ba kai bawa sifa ce ka zama bawan wannan abin da kake so abin nan ko kudi ne ko mace ce ko duniya ne ko me kake so to zaka zama bawan wannan abin
wa huwa la yuhibbu an takuna li ghayrihi abdan
shi kuma Allah ba ya so ka zama bawan wanin sa shi Allah ya so ka zama bawan shi
qultu
to shine ibnu ajiba yace
alqalbu idha ahabba shay'an
shi zuciya idan yana son wani abu abin nan ko kudi ne ko mace ne ko duniya ne ko lahira ne
aqbala ilayhi
to zuciya sai ya fuskanci wannan abin da yake so kawai
wa khada'a lahu
kuma komun kaskancin abin da yake so sai sun kuya mai in zuciya tana son abu komun lalacewan abin za ta yi abin ladabi in kudi kake so sai ga ana ta wulakanta ka akan kudi in mata kake so sai ga wulakantattu suna wulakanta ka in wani abu na duniya kake so sai ga duk darajar ka sai ga ana wulakanta ka amma dan ran da ka zaba Allah to ka samu yanci shine ainihin hurran musarmada to yake ne shi yantaccen da ne ba bawa bane shi shi ainihin wato ya samu yanci saboda baya son komai sai Allah duk abin da kake so ku zaka zama bawan abin
wa ta'ahu fi kulli ma ya'muruhu
kuma duk abin da kake so zaka yi abun biyayya duk abin da abun ya ce maka yi zaka yi
innal muhibba liman yuhibbu mudiu
su ba sun ce shi masoyi ga wanda yake so mai biyayya ne
wazihi haqiqatul ubudiyyatil alqudu'u wa ta'a
wazihi haqiqatul ubudiyya wannan bayani da shi yayi alqalbu aba illa an yakuna mutayyama shine haqiqanin bautan Allah saboda zuciyar bata yadda da komai ba sai Allah ta sunkuya wa Allah tana wa Allah biyayya
وليس للقلب وجهة
zuciya bata da wata fuskanta da take wato ma'ana a takaice gaba daya zuciya ba za ta iya rike abu biyu ba ma ja'ala Allahu rajulan min qalbayn fi jawfi shi dan adam zuciya dai Allah ya sa mishi ba zai yi so shi ne za su ke cewa ba da taura biyu a baki daya ba zai kai magana biyu ba lokaci daya sai ka fadi daya sannan ka fadi daya sannan ka fadi daya to zuciya ba zai yi ba dole abu ɗaya take nema in Allah Allah in duniya duniya in wani abu kake so ka zaba kawai to shine shi yace shi ya zaba Allah ya zabi manzon Allah shi ke
abitu
shi yace ina kwana
bilailatin mi
cikakken dare tun daga isha'i har asuba
sarana
marashin bacci wato in ne sallar isha'i na dawo daki na bana kwanciya har sai an kira sallar asubahi ina zaune kamar an tambaye shi a ce to shi me kake yi
mun shidan
yace ina rubuta yabo
zikrul ladhi
yace na kin bacci ne dan ambaton wannan da
fatta ba
hakika rayuwarsa ta yi dadi
fatan wa maktama
farkonta da karshenta manzo Allah farkonsa mai kyau ne karshensa ma mai kyau ne
sajilu
ina tsire kekeniya wato muna tsire
usajilul burka
ina tsire kekeniya da kurciya
fihi
a cikin yaban manzo Allah
laili
awan dare na kurciya tana kan itaciya tana waka ni kuma ina nan a daki ni ma ina rubuta na waka in dare kurciya sai ce ta waka wakenta cewace to ni da ita muna tsire amma nan wannan kurciyar da yake magana ana magana da lauhu ne eh ba maganan abinda aka rubuta tun azal na mahabba da asrarai na manzo Allah shi yace ina tsira da wannan wannan rubutun na azal muna tsira da shi
wajirati
makwabta na wato manyan waliyai
niyaun
duk sun yi bacci ba wanda yake a farke
wajafni
kormin idanuwa na
kalmazanibi
kai kace indararo
makrama
dan begen annabi muhammadu
unazzimu
ina tsaro
duran lafzi
wala gwalal lafzza
zikri wasfihi
wato a cikin ambatan sifar annabi muhammadu ni dan zan yabi manzo Allah ba kowace irin magana ne sai na duba tukuna ina tsara gwala gwalal lafzza a cikin yaban sifan manzo Allah
wa asin
kai ma da kake sauraron mu muna karanta wannan diwani ka rika kyautatawa
di wasfil badri
in zaka sifanta wannan wata annabi muhammadu
duran
sifanta cewa shi lu'lu'i ne
munazzama
wanda halara Allah ta tsara shi diamond ne wanda ubangiji ya tsara ko ba a raba shi biyu shi kadai ne
muhammadu
abin yabo sama da ƙasa sallallahu alaihi wasallam
miftahul futuhat
shine mabudin fatuhun qarib fatuhun mubin fatuhun mudlak duk wani budi da kake so fatahi ne na musulunci ko fatahi ne na imani ko fatahi ne na ihsani ko fatahi a shari'a ko fatahi a dariqa ko fatahi a haqiqa ko a me kake neman budi to manzo Allah shine miftahul futuhat in kana so kasuwa ta bude in kana so ilimi kwakwalwarka ta bude zuciyarka ta bude hankalinka duk abin da kake nema ka samu na budi shewe ce to koma wurin annabi muhammad shine miftahul futuhat
sayyidi
in baka sani ba shine shugabana
wa khatimus silkir rusli
kuma wannan shugabana shine cikamakin zurin manzanni wato silkir rusli kamar charbi din nan da muke gani haka ka gani ko an zuro annabi adamu annabi shisu annabi idrisu annabi salihu annabi musa annabi isa annabi ibrahim annabawa haka haka har zuwa kan annabi isa da aka zuro annabi isa sai aka sami wannan limami shine annabi muhammad shine wa khatimi silkir rusul daga shi ba wani annabi ko me charbi yanzu idan yana hada charbi in ya kare na 100 me ya rage sai sa wannan dogon kawai to da an sa wannan sai me ya rage sai aiki sai a fara ja amma an ba sa wannan ba charbi ba zai jawo ba saboda haka sai annabi muhammad ya zo sannan addini yake cika
khatman
shine cikamakin annabawa
muqaddama
wato shine karshen annaba kuma shine shugaban su khatman cikamaki ne muqaddama abin gabatarwa
bihi
wato da albarka annabi muhammadu
kullul anbiya'i
dukkan annabawa
nala mana lahum
suka samu kyaututtukan da suka samu
bihi
da hasken annabi muhammadu
alhadratu
halarorin Allah guda biyar nasu tu malakutu jabarutu lahutu hahutu
zinat
suka kawata
wakir
ka ji nauyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fadininka
wa azima
kuma ka girmama shi a zahirinka kar a ce man a fadi sunan shi ka ce sallallahu alaihi wasallam amma zuciyar bata amsa ba shine shi yace ka wakir ka fara jin nauyin shi a zuciyarka wa azima sannan ka girmama shi a bakinka
rasulun
in baka san shi ba manzo ne
minal maula
daga majibincin lamarin bayi
wa adamu lam yakun
tun annabi adamu bai kasance ba
wa yabqa
sannan annabin mu zai wanzu
rasulan
manzo
da'iman
titir
wa mu'azzama
abin girmamawa
wakil hadis
ya zo a cikin hadisi
kuntu nabiyan
manzo Allah da bakin sa ya fadi ba wai shi ibrahim bane ya tsara wannan magana annabi da yace na kasance annabi
arifan bi nubuwati
kuma masani da annabtata
wa adamu bainal ma'i wad din
tun adam yana tsakanin ruwa da ƙasa
bal kuntu nabiyan
annabi yace kai bar wannan zancen ni na kasance manzo
wa arifan bi nubuwati
na kasance annabi masani da annabtata
wala adama
lokacin ba adamu
wala ma
ba ruwan
wala dina
ba kasan
wala sama
ba sama
wala arda
babu kasa
wala arsha
babu al'arshi
wala kursiya
babu kursi
wala lawha
babu lawhul mahfuz
wala qalama
babu al-qalamul a'la
wala 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 wala
annabi yace babu 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 ma babu nake annabi ba wai daga adam ba tun babu ba ahalicci babu ba ni annabi ne kuma na san ni annabi ne
sada majduhu min qablina ashati adamin واسماؤه في العرش من قبل تكتب على نعم بدا مجده
girman manzo Allah ya bayyana
min qabli nashati adamin
in gabanin halittar annabi adam
asma'uhu
aga sunan annabi
fil arsh
wato min qabli tun kafin alici duniya da lahira da allo da alkalami da al'arshi da kursi da adam da kasa da ruwa tuktabu an rubuta sunan shi
fil arsh
a jikin al'arsh
ala sayyidina adam li ibnihi shisu
wata rana annabi adam ya ga wa dansa annabi shisu
alaihi masalam
alaihi masalam
ya bunay
annabi adam ya ce annabi shisu ya kai dana
anta khalifati min ba'di
idan nayi wafati ban da wani khalifa in ba kai ba kai ne khalifa na bayana
uzha bi quwwati
karike wannan addini da karfi karike wannan wasiya ta halifanci da karfinka
kullama zakarta Allah ta'ala
yassan da ka faɗi sunan Allah ta'ala kace la ilaha illa Allah
fazkur ila janbihi ismu muhammadin
to a gefan sa hada da sunan muhammadu annabi adam yake barwa dan sa annabi shi su wasiya fa tun a wannan lokacin yace kai ne halifa ta bana bayan nayi wafati sannan duk san da ka faɗi Allah to faɗi sunan annabi muhammadu a gefe duk da kace la ilaha illallah ce ne muhammadu rasulullah
fa inni ra'aytu ismahu maktuban
domin cewa ni na ga sunan sa abin rubutawa ne
ala saqil arshi
a kafafuwan al'arshi
wa ana baina ar-ruhi wad-din
a lokacin ina tsakanin ruhi wato ina tsakanin ruwa da ƙasa
fanashatuhu
shine shewa ce to kaga ainihin asalin manzo Allah
kanziyatul haqqi
daga taskar Allah ce ta gaskiya kanziyatul makfiya
wahdahu
shi kadai ba uwa ba uba ba ƙasa ba ruwa ba adam ba hawa
lidaka
dan haka
atana
yazo mana
qasiman
mai rabo
wa muqassima
kuma abin rabawa minka ilaika shine muqassim qasiman wa muqassima manzo Allah shine Allah yake fadi ayi
fa nashatuhu
kaga ainihin asalin manzo Allah
yani bidayatu khalqihi
wato ma'anan abin da shi yake nufi ainihin farkon halittar manzo Allah
tanziyatul haqq
shine taskar Allah ta gaskiya
min al-tanziyatil maqfiyyah
daga ainihin taskar Allah boyayya
wahdahu la sharika lahu
kadai ga babukin tarayya gare
shi ila hadisul qudsi
ya zo cikin hadisul qudsi
kuntu kanzan maqfiyyan
Allah tabaaraka wa ta'ala yake fadi kuntu kanzan maqfiyyan lam urafa ahbabtu an urafa fa khalaqtu khalqan fa ta'arraftu ilayhim fa bi arabuni to shine ma'anan wannan baitin
fa ayu jami'ir rusuli
shewa yace kaga mu'jizozin dukkan manzanni
ayu muhammadin
ai mu'jizar annabi muhammadu ce
wa minhu
daga annabi wato ana maganan jam'in mu'jiza ne
bima anal mu'jizat allati tasdiru tasdarat ala aidi jami'ir na'am tasdarat ala aidi jami'il
ma'ana dai gaba daya wato dukkan abin da kaga wani annabi yayi annabi ibrahim ne ko annabi nuhu ne ko annabi shisu ne ko idrisu ne ko musa ne ko isa ne to duka dai daga annabi muhammadu dai ko
mawahib rabbil arsh
kyaututtukan ubangijin al'arshi
aha muhammadun
wato sun tattara ne a cikin suna biyu duk wani baiwa na Allah a cikin suna biyu suka kare daha muhammadu dukkan baiwar Allah kyaututtukan Allah baki daya daga daha muhammadu
wa rahmatuhu
wa man zalla shine rahmar Allah a duniya
wa huwa rahim
shine jin kan Allah a lahira
fakima
yace kai bawon Allah ka girmama annabi Muhammadu man
la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah illa Allah la ilaha 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 illa Allah illa Allah bashirun nazirun musidun wa qasimun illa Allah jawadu karimun basidul kafi mulima illa Allah illa Allah mugaba min wa la firul mutaba illa Allah habibu ila il arshi baran wa maghtama illa Allah wa abu yustas al-gamamu bi wajhihi layla illa Allah bihi nara laylul jali kana muslima illa Allah guluba jamiye karke aya bi nurihi layla illa Allah wa al-sunna hu aya fazaka wa alama layla illa Allah wa wallahi la tulfili amada saniya illa Allah wa amadu fardun jawharu lam yugasama illa Allah alayhi salatu Allahi thumma salamu illa Allah ma'al ali wa sabir kirami zarin namah illa Allah fa'idha saluni al-abibi wa sayyidi layla illa Allah bada abibullahi mal gairu ma wa ma layla illa Allah bawaudi wa sa'ati sarawtu li zirihi illa Allah salatan wa mar'a mir'u kasirtu jayla ma layla illa Allah salatan wa mar'a mir'u kasirtu jayla ma illa Allah wa mar'a ma dargi fishti akina bina illa Allah wa karama mur al mustala al muharrama illa Allah wa karama mur al mustala al muharrama illa Allah wa karama maskal barri yawman bi asbu'i layla illa Allah wa man rama awda al-amsi yawman wa aywama illa Allah ta man rama dalka al-wasfi ayban ka dalsaru layla illa Allah wa man rama awda al-amsi yawman wa aywama illa Allah ta marama darga al-wasfi ayban ka dalsaru layla illa Allah wa lakina hu garga daru mudara dama layla illa Allah wa azartu hubbal musafadu na gairihi layla illa Allah wa law umu kulsumi wa law kana maryama illa Allah wa wallahi ma fil kalbi azun li gairi layla illa Allah wa gairu rasulallahi laysa li talama illa Allah la illa Allah la illa Allah la illa Allah la illa Allah illa Allah la illa Allah la illa Allah illa Allah illa Allah ashara ila muzni fa salam sarmada illa Allah wa illa ma maskal ma'i amsaka mul amma bashiran
shehu yace annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mai albishir ne
nazirun
kuma mai gargadi ne
muksadun
mai adalci ne
wa qasimun
manzo Allah shine mai raba kyautan Allah
jawadun
mai kyauta ne da abinda Allah ya bashi
karimun
mai karamci ne da sakin fuska yake kyauta shine ma'anan karimi eh bambancin jawadu da karimu shi jawar mu zaka iya samu mutum mai kyauta amma yana hararan kamar ya baka sai in gore ba dan halinka ba amma annabi Muhammadu karimu zai baka yana da yana murmushi kuma yace in ba zaka ya dauka barin kai ma gida kuma ya dauka ya kai ma har gidanka sannan ya ma godiya yanzu ba gashi ba ya kawo musulunci ya nuna wa bayi Allah ya tsarkake zakatan bayi ya kubutar da su daga sharrin wuta ya nuna musu kofar aljanna kuma yake musu godiya da zai karbi musulunci
ba su tulkafi
manzo Allah ne budaddin tafuka ne kullun hannun annabi abu dai yake sallallahu alaihi wasallama baya rike hannu kullun kyauta yake kullun annabi bayarwa yake bai taba rike hannun shi haka ba kullun hannun sa abu dai yake
mun ima
ni imtawa
mukaffa
manzo Allah shine abun kwaikwayon annaba ko kace shine na karshen annaba
aminun
shine amintaccen Allah
wa
shi manzo Allah
to gaske
a cikin manzanni
mujtaba
shi abun zabi ne sallallahu alaihi wasallam ko a manzanni ma shi abun zabi
habibu ilahi al-arshi
manzo Allah shine masoyin ubangijin al-arshi
fadan
farkon duniya da karshen ta tun farko annabi shine masoyin Allah har karshe ma annabi shine masoyin Allah
wa biyadu
sannan manzo Allah fari ne
yustaskal gamam
ana shayar da gizagizai masu zubar da ruwan sama
biwajihi
da hasken fuskar annabi duk sanda kaga an yi ruwa sai da girgije ya kalli fuskar manzo Allah ya karbi madadi sannan ya zubar da ruwa eh shine wa abiyad wannan baitin sayyidina Abu Dalib wa abiyad yustasqal gamamu bi wajhihi istimalul yatama ismatul lil aramili wata rana annabi yayi addu'a wani balarabi yazo ya ce ya rasulullahi dabbobi suna ta mutuwa mata sun rasa mama yaya suna ta ramewa ba abinci gonaki ba daman shuka sai manzo Allah ya miƙe ya daga hannu kafin ya shafa hannun sa kirji ruwan sama ya sauka kowa a jike fita daga masallaci aka dinga ruwa har sai da sati yake wata juma'a aka dawo masallaci a jike sai wani balarabe ta yi ya rasulullahi ruwa fa ya rusa gidan wane ruwa ya bata gonan wane ruwa ya tafi da dabbobin mu sai manzo Allah ya miƙe da ya daga kai ya kalli sama ko dugo ɗaya bai ƙara saukowa shi kai shi manzo Allah sai da ya ji dadi yace kai ina ma Abu Dalib yana da rai yau yace ina ma Abu Dalib yana da rai ya maimaita mun baitin da ya mun sai sayyidina Ali dan shi yana gibe sai cewa to ya rasulullah kana so da yana da rai wato yace wa abu yadu yustasqal gamamu bi wajhihi simalul yatama ismatul lil aramili manzo Allah ya murmushi da baka fada Ali yace haka nake so Ali
bihi
wato da albarkan manzo Allah
Lailul jahili
daran jahilci
nara
yi haske
iz kana muslima
lokacin da ya kasance abun duntawa da jahilci yayyawa zaka ga mutum babba amma kaman dabba ko yanzu idan mutum bai musulunta ba bai yadda da addini ba zaka ga rayuwar shi kaman dabba mutum zai je fitsari bai sa ruwa ba zai kashi sai dai sa toilet paper ya goge duk tsaftar tura ina take to mutum yayi kashi amma wai bai sa ruwa ba bai wanke ba ai ba zai rasa wari ba yayi janaba bai wanka ba kuma wai shi bature yasa dubbokan mutum abin dariya ne in mutum ba musulmi bane kazami ne to yayi fitsari ba ruwa zarnin fitsari yayi kashi bai wanke ba ya goge da takarda yayi janaba bai wankan janaba ba mace ta yi haila ba wanka jinin biki ya zo ba wanka to ina tsafta kisa addinin musulunci shehu yace to manzo Allah shi ya haskaka daren jahilci
quluba jami'il khalqi
zikatan dukkan halitta
ahaya
sun rayu
bi nurihi
da hasken annabi Muhammad
wa alsunahum
harasan halitta
ahaya
kuma sun rayu
wa zakka
ya harshen suka dinga tsarkake Allah suna fadin la ilaha illallah
wa allama
zuciyoyin kuma suka san Allah suka samu ma'rifa harshe yayi zikiri zuciya ta dunkule ma'rifa shine fazakka wa allama harshen ya tsarkake Allah wa allama zuciya kuma ta san Allah
wa wallahi
shi wace na rantsi da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa
la tulfitaniyan
ba za ka taba samun nabi ba
da amada
ga annabi Ahmadu
fa Ahmadu
kaga annabi Ahmadu
fakdun
makadaici ne
jawharun
wato zinari ne
dan yukassama
wanda baya fashewa balle a ce ga wani can dunkule ne guda daya baya tsagewa balle ya tsage a ce ga yanan ya rabu biyu shi kadai ne kwal
alayhi salatu llahi
ce salatin Allah tabbata gare shi
umma salamu
sannan amincin sa
mal ali
tare da iyalan gidansa
wasabil kiram
da sahabbansa masu girma
gawin nama
ma abota ci gaba a cikin daukaka wannan nama ba na dangane bane eh numu eh me ci gaba kage yanzu sahabbai ba sun yi wafati ba shekaru dubu da wani abu yanzu an ce sayyidina abubakar zamu ce radiyallahu anhu sayyidina umaru radiyallahu anhu sayyidina usmanu radiyallahu anhu sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu ko to ai shine zawin nama kullun girman su karuwa yake
fa in ta saluni
shi yace da mala'iku da aljanu da ruhanai da mutane da dabbobi za ku taru ku tambaye ni
an habibi
ce wai waye masoyinka ibrahimul kaulahi as-singali
wa sayyidi
kuma waye shugabanka
fataha habibullahi
mun kurfa baki zance da habibullahi shine da masoyin Allah
mal gairu
ba waninsa ba
ma
ai ban san waninsa ba
wa ma
ko wane ne ni ba ruwana da waninsa ban san shi ba kace to wani ba shehu wani ba shi yace ai ni annabi Muhammad nake gani in kace shehu tujani ni annabi Muhammad nake in kace wani ni annabi kawai nake gani mal gairu ma wa ma ba na ganin waninsa
fa wakati
mu ma Allah ya sa mu zama haka akwai wuya amma
fa wakati
shi yace lokuta na
wa sa'ati
da sa'o'i na
taraftu
na juyar da su
da zikrihi
ga ambatan annabi Muhammad dama alwaqtu kasayf illam taqahu qadaka shi lokaci kamar takobi ne in baka yanke shi da biyayya Allah ba zai yanke ka da saban Allah shi ne shi wace to ni da lokuta na da awowi na da mintuna na da sakandi na duka na juyar da su cikin ambatan annabi
salatan wa madan
ko dai ka salme ni ina salati wa madahan da yabo in ba salati ba za ga yabo nake
minhu
wato daga manzo Allah
kasirtu jailama
wato kasirtu jailama hakika sai da nan sama wata saboda salatan wa madhan minhu da nake turawa gare shi sai da na zama wata
fa ma ramadaki
shehu yace duk wanda yake so ya riske ni ko yake so ya kamo ni
istiyaqi nabiyina
a fajan kaunar annabin mu
fa kad rama amran
to hakika fa ya nemo wani lamari
mustahalan
wanda ba zai yi ba
muharama
kuma abun haramtawa haramun ne ka nemi makami na eh ba wai magana wai ba zai yi ba kada ci kai karka ne ma zaka sha wahala bayan zaka sha wahala sannan haramun kake aikatawa kace kana so ka zama ni ah kana aikata haramu eh mana bai radiyallahu anhu kace kana so ka kamo ni ko ka so kana so ka zama kan makami na to ka nemi abin da ba zai yi ba kuma kana neman ka aikata haramu
kama kama
bari mu baka misalin kanka in ka ce kana so ka kamo ni a fagen kaunar annabi to kamar wanda yake neman
maskal badri
yana so ya shafa wata kaga mutum ya zo ya sa tsani yana hawa jikin bango yana tsalle ana a mala audu lafiya ya ce ai ina so in shafe shi a ce me kake so ka shafa wata za ce to bari mu taimaka ma a kawo wasu tsanikan a kara mai eh ba za ce ka bari ba za ce a taimake shi to wanda kaji ya ce yana so ya kamo shehu to ku kara mai wurdai a taimaka mai da dakin halwa yitai
yauman
daidai da rana ɗaya mutai ce na so ya shafi wata
bi asboin
da dan yatsa
wa marama
ko kuma misalin wanda yake so ya kamo ni wurin san annabi kamar wanda yake neman
audal amsi
ya dawo da jiya
yauman
zama yau
wa aiwa ma
ko ya dawo da karshen wata farko wata ya kare dawo da shi farko ya rewind din shi wanda zai iya wannan ba wai zai fi ni bane zai mu zama daidai in ka iya haka to mun yi daidai to ai zai iya haka balle ai daidai saboda haka dole a hakura kawai
kama kama
misalin wanda yake so ya kamo ni wurin san annabi kamar wanda yake neman
dakkal wasu
ya riski sabobin Allah ne duka
kadaktabu
hakika ko sabobin Allah sun yawa
walakinnahum
idai cewa waliyan Allah manya
kadgadaru
hakika sun yi tafana a cikin sunayen Allah amma sun bar wata kafa
mutaraddama
ni ne na cike wannan kafa suna tafana a cikin arrahmanu arrahimu almaliku alquddusu assalamu ni sai nazo ne fana a cikin Allahu
wata fa'atartu
shawo yace na zabi
hubban mustafa
soyayya almustafa zabin Allah
duna gairahi
koma bayan wanin sa
wallahu umma kulsumi
koda matan nan mai suna ummu kulsumi
wallahu kana maryama
koda matan nan mai suna maryama a wani kaulin suka ce ma wato ma'anan wannan koda kudbaniya daga wasiya shine ma'anan wallahu ummu kulsumi koda makamin kudbaniya wallahu kana maryama kuma koda makamin gausiya na fi san annaba akan su
fa wallahi
na rantsa da Allah
ma fil qalbi
babu wani rabo a cikin zuciyata
da gairahi
na wani annabi Muhammadu
fa gairu rasulullahi
haga wani annabi Muhammadu manzon Allah
laisa
babu shi a cikin zuciyata
li ta'lama
dan ka sani daga yau shine li ta'lama dan ka sani La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illa Allah ba wallahi ma fil qalbi azole ghairi illa Allah ba ghairu rasulallah laysa li talama illa Allah shara ila muzni ba salamu sarmada illa Allah wa illa ma maskal ma'i amsa ka mul amal illa Allah wa inna quraysha ayabu wa sangaru wa shuka la uzal jawu baran mu'azamat aida gurubia oh wa ilka zabu gar azal al akubu kama layla illa Allah wa adama azaba biram yadi kafi faya aja bar mera ye na adama laila illa Allah adallahu awwa man binuri gawarike wa bisaydi yadil barru makana ayrama ibati wa mangnama illa Allah yubidu ju yushali dalali arau rama fa amma
القرآن ودعا لا إله إلا
الله لا إله إلا الله
فأربوا وأدموا الأرشاد نقول لا أمام لا إله
إلا الله لا إله
إلا الله ودعا لنا دين والعلم وتقى ولله شور بنبي مؤتما
إلا
الله وقدر بنا المؤمنون وعندنا إلا الله إما دو علم صالحنا تكرما وفينا رجال سابقنا وعندنا ليلة إلا الله وفينا رجال سابقنا وعندنا إلا الله وفينا رجال سابقنا وعندنا للقنا بكرم أو كنزار مدرسما إلا الله صلاة ودل ملا لدى أمد وآلي وآبي سيرادا مقوما إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد
شيخ رضي الله عنه يشهد من ذا الله يا إنوني
إلى مزنين
يزوا جرجيجي
فسالة
ابن جذب الدروة
مستغمدن
أوان ساتي قدا شيني أبن نمك بدي دازو
وإزغاما
نوكتن من ذا الله يسو
matkal mai
wato kamewar ruwan
amsaka
sai ruwan ya kame
mulama
daga hada ido
kawai
suna hada ido da girgije shikenan sai girgije ya tsaya cak shine abinda muka fadi da azu
wa inna quraysha
sani dai cewa quraishawa
ayyabu
sun nemi su aibanta manzo Allah sai suka aibanta kansu
wasaggaru
sun nemi su kaskanta manzo Allah sai suka kaskanta
wa shukka lahu
wato wa shukka lahu an tsagawa manzo Allah
zaljau
ma'abocin sararin samaniya shine wata
badran
cikakken wata
mu'azzama
abin girmamawa ka gani ko waruddad lahu shamsu lokacin da manzo Allah Isra'ila da Miraji Quraysha suka zo su tume shi akan suna so su nuna cewa abin bai yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu suka ce to asubanta musu Baitul Maqdis dan sun san su sun taba zama manzo Allah bai taba zuwa ba shikenan Allah yayi masa hijabi aka dauko Baitul Maqdis aka aje mai a gaban shi yana subanta ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake suka ce to ai muna da fataki to yanzu ina suke suna ina manzo Allah ce za su iso kamun faduwar rana to kuma sai suka jinkiri har lokacin faduwar rana tai ba su iso ba sai manzo Allah ce ranar ta tsaya kanta fadi sai sun zo sannan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana mai wahayi ya kwanta kan cinye sayyidina Ali ana mai wahayi har lokacin sallar la'asar dai kin ana mai wahayi zaka ga kaman bai numfashi wahayi na zuwa mai zaka ga ya dauke ta kuma idan ya dora ma a hannu in an tara katti 40 ba za su iya daga hannun mu wahayi na zuwa ba wanda zai iya motsi in ya dora hannu to ba abin da zai iya dauke hannu to ya kwanta kan cinye sayyidina Ali sayyidina Ali ko motsi zai yi ana ta wahayi ana ta wahayi har la'asar ta har rana ta faɗi sai manzo Allah an kare wahayi sai tashi yace Aliyu kai sallar la'asar ko ce ne ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji ka san dai Aliyu mabiyinka ne kuma mabiyina ne Allah yace na sani ayi ce to dawo mai da rana Allah sai aka dawo da ita sai da la'asar ta koma ta faɗi yemana
wa buddat lahu shamsu
to shine shi wace an dawo da manzo Allah rana
wa aida gurubiha
bayan faduwar ta kadan
wa izkazabu
lokacin da kafirai suka nemi su ƙaryata sarefantar da shi dan annabi ƙaryatuwa in ka nemi ka ƙaryata sai ka ƙaryata kanka
kad anzala alhaq
hakika gaskiya ta sauka
mu kama
bar hukuntawa akan su
wa addama azaban
manzo Allah ya rusa rindinar yaki ranar hunayn yakin hunayn
daga miyati kafi
da jifan tafin hannunsa
wa ya ajaban
yace kai ya abun mamaki
ranni
daga jifan tafin hannun annabi
ina haddama
lokacin da ya rusa taron yaki
wa akhraja
abu nu'aymi ya fidda hadisi
an anas bin malik
daga anas dan malik
radiyallahu anhu
Allah ya kara masa yadda yace
in hazama al muslimuna bi hunain
wa turana yaqin hunain musulmi sun watse sun tarwatse saboda tsoro
wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala baglatihi
ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan taguwar shi
ash-shahaba wa kana ismuha duldul
wannan taguwar duldulu
qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da wannan taguwa ta shahaba
duldulu ilbidi
he duldulu tsuguna
ai ilsiqi bil ardi
wato hadu da kasa duldulu
alzaqat badaniha bil ardi
ta tsuguna ta hada cikinta da kasa
fa akaza habnatan min turabin
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dibi jinki na kasa
farama biha fi wujuhihim
manzo Allah ya jefi kafirai da wannan kasar da ya diba da taguwarsa ta tsuguna da ya dibi kasa sai jifa da kasan cikin taron kafirai
wa qala
sai manzo Allah ya ce
ummal amru alaina la yunsarun
ummal amru wajaa an-nasru fa alaina la yunsarun a watar wayar shahatul wujuh yace ya diba ya watsa yana watsa sai kowani kafiri da yaji kamar shi kadai aka watsa a idan
fan hazama alqaumu
sai kafirai suka watse
maramaina bi sahmin
inna ana zace ba mai harbi da kibiya ko daya ba
wala da'na birum
ba mu soki kowa da mashi ba jiban kawai da annabi ya yi da tafin hannu daya sai ya watsa kafirai
wa akhraja muslim
sannan imam muslim shi kuma ya fidda hadisi
an salmata bin al-aqwai
daga salmata dan aqwai
ala
abin da yace
amma ga shu rasulullahi sallallahu alaihi
lokacin da kafirai suka lullube manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
yauma hunain
ranar yakin hunain
nazala ala baglati
sai sauka akan taguwarsa
kuma qabida qabdatan
sannan ya jinki kasa
min turabin
daga turbaya
min al-ardi
daga kasa
kuma istaqbala bi wujuhihim
sannan ya fuskanci fusakun kafirai da wannan kasa
qala
ya annabi yace
shahatul wujuh ma khalaqallahu minhum
Allah bai halicci wani daya daga cikin kafirai ba
insanan
wani daya
illa mala aynayhi turaba
sai da kasa ta cika idan sa
bitilkal qab
da wannan jifa da manzo Allah yayi
fa wallau midbirin
sai kafirai suka juya shikenan yakin hunayni ya kare to wannan shine ma'anar wardar da shamsun ba'ira gurbiya wa haddama azab na'am ana dama gobe alhamis za mu ci gaba daga inda muka tsaya gobe 11 na safe amma yanda muke a can gida to gobe za mu ci gaba daga kuma ranar juma'a a can zawiya abinda za mu ci gaba da yake muna so sai mun gama da tafsirul usuli da hadratul rasul kafin sarkin diwani ya koma yola Allah ya taimaka alhamdulillah insha Allah
La ilaha illallah 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 ala ya rasulallah kuntara jana illa allah ya rasulallah kuntara jana wa kunta bi nabalan wa law ta ko jafiya illa allah wa kunta ra imradi al wa mu alima illa allah li yawki alayka al yawma ma kana baqiya